يبين ذلك في هذا الحديث يبين ذلك في هذا الحديث بعد الفضل العظيم حيث ينجي الله الكثير من أمته حيث ينجي الله الكثير من أمة حبيبه صلى الله عليه وسلم عباد الله إن للنبي صلى الله عليه وسلم مقاما عظيما فهو صفوة خلقه فهو صفوة خلق الله صاحب المقام المحمود والحوض المورود به هدى الله الخلق إلى عبادته وأرشدهم إلى طاعته والصلاة عليه من أعظم القربات ومن أفضل الأعمال عند الله أيها الناس اعلموا أيها الناس أن الذي تناله شفاعة النبي هو من يصلي عليه صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول أو فقولوا كما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو فمن سأل الله فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه أيها الناس ثم توبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل المنية طهورا للعباد والصلاة والسلام على حبيب المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها الناس إن وانا مسلمتي كسوة الدين مسلمتي إتتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبنجي زيادة كقدر هدور ما وانا ساتيمي البركة Allah ka hada fuskokin mu a cikin aljanna ba dan ayyukan mu ba Allah sai dan falala daga gare ka da kake yi bayi na'am hutubar mu a yau insha Allah unwaninta ita ce hutuba da za ta yi mana magana game da karamci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girman falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girman matsayinsa a gaban Allah da irin ababe da muka shiga karkashin tuta da lema ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wara samun alfarma a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ababe da su ma sanadiyar aljanna sanadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da samun tsira da ceto a wurin Allah ranar alkiyama na'am a cikin hutubar mu na ambata godiya ta tabbata ga ubangiji wanda ya karrama mu da aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mu ya aiko shi a mazannin annabi Sirar amincin Allah su tabbata a gare shi wanda Allah ya aika shi a mazannin Sirajan Muniran fitila ce mai haskakawa Allah Ubangiji ya sanya soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shari'a tsayayya daga yanzu har tashin alkiyama ina mai saidawa lallai babu abun bauta da cancanta da ibada in ba Allah subhanahu wataala ba shi kadai ba shi da abokin tarayya cikin mulkin sa ina saidawa lalle manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annabin Allah ne dan aikin Allah ne Allah ubangiji ya aika shi da risala da aike na alqur'ani ga duniya baki daya lalle amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da iyalan gidansa aminci mai girma hatta shin alkiyama wani mawaki ya fada a cikin baiti na larabci yana yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle Allah ya girmama matsayin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am Allah ya sanya falala mai girma a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da waƙe manzon Allah yana cewa lalle Allah ya hukunta haka a cikin littafinsa mai tsarki ya hukunta haka a bayi ya nuna musu cewa lalle su yi salati da sallamewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yabo ne da Allah ya kebarta annabi da shi bayan sauran wato annabawa Allah ya faɗa a cikin littafinsa mai tsarki bayin Allah yana cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum haqiqa annabi da yake daga cikin jinsunku ya ku Qurayshawa ko kuma annabi yazo daga cikin jinsunku ya ku mutanen duniya na'am rasulun dan aikin Allah ne min anfusikum daga gare ku yake azizun alaihi ma anittum ai ma anittum azizun alaihi duk abin da yake muku wahala, duk abin da yake muku tsanani, duk abin da yake muku wahala a nan duniya, abin da yake muku wahala a nan lahira, azizun alaihi mai tsananta ne a garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da ya tsananta a dan adam a duniya, a lahira, a duniya ko a lahira, inda ya maka wahala to shi manzon Allah yafi jin wahalar a kansa, yafi daukawa kansa, yafi jin wahalar sama da yadda kuke ji bayin Allah. Saboda kaunarsa ga al'umma sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, manzon Allah mai yawan kwadayi ne a gare ku, ku tabbata akan musulunci. Harisun alaikum bi an takunu min ahli aljanna, manzon Allah mai kwadayi ne a gare ku don ku zama yan aljanna. Sallallahu alaihi wasallam, wallahi malamai suka ce da za a ba manzon Allah wato zabi a ce aljanna yaya za ta kasance ya manzon Allah, la yujad ahadun min ummatihi illa dakhalaha, wallahi ba za ka samu mutum ɗaya daga cikin mutane mafaci ya zama dan aljanna inda abin a hannunsa yake. To harisun alaikum, manzon Allah mai kwadayi ne a gare ku, zannan raufur rahim bil mu'minin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai zunzurutun tausayi ne. Na'am, azizun wato raufun mai tausayi ne, rahimun mai kuma jin kai ne gawa, bil mu'minin ga duk wanda ya imani da shi, zaka samu manzon Allah yana tausasa masa. Ba za ka gane haka ba, bawan Allah, Allah zai faɗa a ranar alkiyama, lokacin da Allah ta'ala tara bayi a duniya gaba daya, mutum da aljanna gaba daya, Allah ya tara su, zai kwalla kira ce ya Adam, Allah zai kwalla kiran annabi Adam alaihi salatu wassalam bainal khalaik, a tsakanin al'ummai baki ɗayan duniya, ga mutum, ga aljanna, ga mala'ika, ga mai biyayya, ga mai sako, Allah zai ce Adam, ya ce na'am, annabi andra Adam zai ce labbaika wa sa'adaik, Allah na ansa maka ansawa da ta dace da irin jalalarka, wasu adaika dukkanin arziki Allah ka kara mun na duniya da lahira, ya Allah arziki bai zuwa sai a gare ka, wal khairu kulluhu lak, alheri gaba ɗaya biyadika, a hannunka yake ya Allah, kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata. Fa yaqul, ay fa yaqulu Allah ta'ala, Allah zai ce ya Adam, zai ce ya Allah, akhrij ba'san nari, ya Adam zai ce na'am, ka fitar da kanka da kanka a cikin al'ummarka, ba'san nar, me ba'san nar shine ka fitar da rabon yan wuta al'ummarka, kai ne ubansu gaba ɗaya Adam, ka kawo su a sasa wuta. Izza ce irin ta Allah, mulki ne irin na Allah, zai yi azabar sai ya ɗauko uban al'umma baki ɗaya, shine annabi Adam, ya ce Adam, ya ce na'am ya rab, ebo kai ne ubansu ka haife su, na'am, ebo da kanka wani rabo na mutane da zan kai su wuta. Uba da aya zai, wa za ka ɗauka, za ka ɗauki suwai ba, ko ka ɗauki Adamu, ko ka bar lami, wanne za ka jefar? Annabi Adam zai rikice, ta hanyar zai rikice a gaban Allah, zai ce ya Rabb, ya Ubangiji, na'am, ma ba'sun nari, Allah menene rabon wuta, wa ake so a cire a kai wuta? Allah zai ce masa, qala Allah, min kulli alfin tis'amiatin wa tis'atan wa tis'in, ya Adam, ina so ka fitar a cikin al'ummarka mutum 999 a cikin mutum 1000, a kawo su shine rabon wuta. A duk mutum 1000 a al'ummarka, inji Allah, ka fitar min da mutum 999 'yan wuta ne, mutum ɗaya ne dan aljanna. Malaman tafsirin wannan hadisi suka ce faddajjal, wato sahabatu bidbuka, sahabai suka fashe da kuka, suka rure, suka fashe da kuka, suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin manzon Allah a cikin hadisi yace wannan daidai wannan sa'ar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa indahu, a daidai wannan tambayar me yake faruwa ne a filin alkiyama, yashibu sagiru, wanda yake dan haife shi, an haife shi ya mutu, yana dan kankani, jinjiri, dan tayi, gashin kansa yashibu, zai furfura, tsabar bala'in da ake gani a filin alkiyama. Dan tayi da aka yi ya mutu jinjiri a gaban Allah a lokacin alkiyama, yashibu sagir, yaro dan karami zai furfura a take gaba ɗaya, kansa zai zama furfura. Wata da kullu zati hamlin hamlaha, matar da ta mutu da ciki ta je lahira, na'am, da cikin suka tafi ko a take, sai ta zubar da dan ta aibe shi Allah. Wata ran nasa sukara, za ka ga mutane a lokacin aka burkice tsabar tsanani, saboda an ce mutum 100 a cikin mutum 1000, a fitar da mutum 999 duka 'yan wuta ne, kwaya ɗaya ne dan aljanna, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wata ran nasa sukara, Allah ce za ka ga mutane, na'am, sun rude, sun shiga damuwa, sun shiga maye, suna bige-bige, suna faduwa, na'am, Allah ce wa mahum bisukara, ba ma ya suke bagiya suka sha manji Allah walakin azaballahi shadid sun zurutun azabar Allah ce tarana filin alkiyama tahawul hawlul ashar min yawmil qiyama ita ce tabbirce su qalu sahabbai suka fashe da kuka suka ce wa ayyuna zalikal wahid ya rasulullah waye wannan guda ɗayan da zai kai labari ya Allah ya manzon Allah ba mu labari kai kake magana da Allah waye zaba mu labari kai kai san gaibin Allah kai Allah ya sanar gaibin sa ba mu labari waye wannan guda ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kale yake cewa abshiru ku yi bishara ina muku murna ina muku lalai ina muku murna da kuka zama al'umma ta shine abshiru abshiru ya ummati ku yi mamaki ku yi murna kai dan al'ummata fa inna minkum rajulan wa min ya'juj wa ma'juj alfan daya ne wannan kwaya daya a cikin al'ummata za a dauka ni kadai sallallahu alaihi wasallam za a dauki guda dubu a cikin al'ummar ƴaƴan annabi adam daga cikin ya'juj wa ma'juj saboda karamar da manzon Allah ke rita gaban Allah Allah ya wai manzon Allah bishara wanda ya mutu a cikin al'ummarsa zai zama wannan guda daya a cikin mutum dubu za a fanshe shi da mutum dubu a cikin Ya'juj da Ma'juj me yasa tsabar girman matsayin manzon Allah a fadar Allah la ilaha illallah sallu alaihi wa sallimu tasliman ai salati a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake cewa qal sai sahabbai suka ce bi ma'ana fakabbara sahaba fakabbaru suka yi kabbara suka ce Allahu akbar me yasa saboda murna an musu farin ciki an kwace ka kai kadai an bada mutum dubu a Ya'juj da Ma'juj an kwace ka kai kadai don ka shiga aljanna dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka yi kabbara manzon Allah sai yake cewa wallazi nafsi bi yadihi aina rantsa da wanda mulkin sarrafa ruhi na ke hannunsa haka malaman balaga suka ce wallazi nafsi bi yadihi manzon Allah ya saba irin wannan rantsuwar suka ce abinda annabi yake nufi da wannan rantsuwa na rantsa da wanda mallakawar juyawar ruhi na ke hannunsa shine Allah na rantsa da wannan ubangiji inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace arju an takuna rub'a ahlil janna na muku addu'a na muku fata na roka muku a gaban Allah lalle sai kun zama ku ne 104 na masa ma shiga aljanna gaba ɗaya ku ne al'ummata fakabbara sahaba fakabbarna anzu sahabin yadda ya rawaito hadisi yace sai muka kabbara shine Abu Sa'id al-Khudri shi rawaito hadisi yace muka kabbara tsabar farin ciki ana kabbara manzon Allah ya ji dadi a ransa ya sake shiga fadar Allah ya sake roƙon Allah Allah ya mar wahayi a take na'am ya sake cewa arju an takunu sulsa ahlil janna ina addu'a na yi fata na roƙa a fadar Allah za ku zama 103 na masu shiga aljanna na'am sulusi in an kasa masu shiga aljanna kashi uku za ku zama ku ne wato kashi ɗaya a cikin kashi uku sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce inji Sayyidul Khudri fa kabbarna sai muka yi kabbara tsabar farin ciki manzon Allah bai gushe ba ya sake shiga fadar Allah ya sake durkusawa gaban fadar Allah ya roki Allah ya amince masa yi marar wahayi sai manzon Allah bude baki daga kai yake cewa wa arju nayi fata kuma du an takunu nisfa ahlil janna sai wallahi ina fata sai kun zama ku ne rabin duk al'ummar duniya mutun da aljanna masu shiga aljanna al'ummata na roka Allah ya amince mu ku ne rabin masu shiga aljanna ku ne rabin duk wanda za su ga aljanna na duniya tun daga farkon halitta annabi Adam annabi Nuhu alaihi salatu wassalam zuwa katimun nabiyyin shuma cikamakin annabawa manzon Allah na'am kai akwai annabawan da baka san su ba akwai al'ummar da baka san su ba akwai annabawa da Allah ya turo ban kasa ba a san su ba dan ubangiji ya gama suratul baqara ko na'am yace rusulan qad qasasnahum alayka wa minhum man lam naqsus alayka akwai annabawa da muka baka labari manzon Allah akwai da ban baka labari ba akwai annabawa da sun wuce da al'ummomi da yawa aka ce mu ne rabin masu shiga aljanna saboda manzon Allah ya roka mana sallallahu alaihi wasallama fakabbarna muka sace kabbara gaba daya na'am da muka yi kabbara hadisi ya cigaba da cewa faqal manzon Allah sai yake so ya ba mu labari hankalin mai kwanta sai ya ce ma antum bin nas ku al'ummata ba ku kasance ba daga cikin masu shiga wuta illa ka sha'arati sauda fi jaldi saurin abiyad face ka samu katon bijimi kamar misalin kankantar ku a cikin masu shiga wuta shine kamar katan bijimi wanda bijimin bakikirin ne a samu gashi kwaya ɗaya fari a cikin wannan bijimin gaba ɗaya sune masu shiga aljanna masu shiga wuta bawon Allah in kai da ka kuskure ka kubuce baka zama daga al'ummar manzon Allah ba kai asara a duniya Allah baka wa manzon Allah a duniya ba ka lalace ka shiga uku baka masa biyayya ba ka lalace ka shiga uku baka samu wannan roman ba ka lalale ka ce ka shiga uku Allah kamar jagoranci yace wallahi ba ku zan daga cikin masu shiga wuta ba sai kamar misalin farin gashi da yake jikin katan bijimi bakikirin a jikin gashin sa biliyan nawa ne a cikin sa biliyan nawa ne na gashi in ba Allah ba Allah ne yake sanin wannan manzon Allah ci gaba da cewa ko kuma a cikin wato riwaya ta sabani na wanda ya rawaito hadisin ko kuma farin gashi a jikin wato bakin bijimi ko kuma farin gashi a jikin wato farin gashi a jikin bakin bijimi wallahu ta'ala alam bisawab hadisin garo yake Imam al-Bukhari ya rawaito shi malaman tafsiri suka ce Abu Sa'id al-Khudri sahabin manzon Allah da ya sha ruwa yayi yaki da manzon Allah ya rayu da manzon Allah shi rawaito hadisin nan na fada a kutuba bayin Allah Allah ya mana baiwa tafaddalallahu subhanahu ala ummatil islam Allah ya yi baiwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baiwa mai girma anan duniya dan baiwa ne ana lahira kai dan baiwa ne ka gane baiwa annabi Musa alaihi salatu wasalam annabi Adam kai alaihi salatu wasalam a lamar suratu hadisi lokacin da ya tashi Allah ya halicce shi yana mutum aka halicce shi tun a aljanna tashin da ya sai ga a jikin al'arshin Allah an rubuta Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya ya rab ya ubangiji ga wani suna lalle wannan sunan yana da alaka da wani abu mai girma da daraja a gare ka ya Allah kai annabi Musa da kansa sai da ya fata Allah amin ritaya in zama ordinary dan adam a cikin al'ummar manzon Allah saboda girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin alfarma da Allah ya maka bawan Allah ma wato ka gane haka dinnan Allah ya mana haka ne saboda sanadiyar samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su fannabiyyu sallallahu alaihi wasallam bayyana zalika manzon Allah ya ambata mana haka a cikin shashin wasu hadisai na girman falalar sa a gaban Allah na'am lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto ya ceto a lokacin da ba wani mala'ika ajiba babu wani mala'ika a samman bakwai babu wani mala'ika a kasan bakwai babu wani annabi makusanci babu wani annabi mursali face a lokacin yana cewa nafsi nafsi ta kaina nake Allah ta kaina nake ba zan iya kwatar matata ba annabin ba zan iya kwatar dansa ba ba zan iya kwatar al'ummarsa ba na'am amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ummati al'ummata nake bukata sallallahu alaihi wasallam lokacin me za ka gansu me haula jahannama jusiyan da annabawa da waliyan Allah da mutanen duniya haula jahannama jusiyan suna jikin wato daki jikin wuta ta jahannama kowa yayi kneel down a gwiwa a kasa kneel on their knees kowa yayi kneel down akan gwiwarsa yana cewa rabbi sallim sallim annabi yana cewa Allah ni kaina nake nema Allah ka cece ni kadai annabi fa amma manzon Allah yana cewa ummati ya rab ummati al ummata alfarma da zai nema mana kuma ta gaba shine me manzon Allah zai ceto za a yi akwai hadisin ceto mai tsayi na tsallake shi a lokacin za a je a ce annabi Allah a ceto muke so Allah rana ta yi yawa Allah azaba ta yi yawa Allah kai hukunci in dan wuta ne ma ka je ya shiga wutarsa dan aljanna ya shiga Allah ya gama wannan azaba ta yi yawa a ce to a je gun malamai su ce to shikenan a tafi a ganza a je gun annabawa annabi Adam fara da cece ban yi sama niwa ban yi sama ba makami na bane annabi Adam ya baya annabi Nuhu ya ce ban yi sama Allah annabi Nuhu ya baya annabi Isa Musa a zo kan annabi Isa ce wallahi ba mai wannan matsayin sai manzon Allah na'am manzon Allah zai taka da kafa sai je jikin al'arshin Allah ya fada a gaban Allah yayi sujuda zai kirari a Allah kirarin da shi ma annabin sai a lokacin za a mar ilhamar me zai fada kaga izzar Allah zai kirari a Allah ya kirari a Allah ya zuga Allah Allah ce ya Muhammad irfa rasak daga kanka was'al tughta tambaya a baka me kake bukata manzon Allah me kake so sallallahu alaihi wasallam zai ce ummati al'ummata ne ya Allah a zo a yi hisabi al'ummata nake ji ya Allah la ilaha illallah Allah zai ce shikenan an baka an amince maka je ka yi al'umma ta ka tazo ta azo ai hisabun manzo manzon Allah wallahi tallahi di yau al'ummar farko mu la fara hisabi di yau mutanen da suka riga manzon Allah a mu za a yi fara yi hisabi mu za a fara kira dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda manzon Allah zai saka ma alfarma a lahira ba zai baka ba sallallahu alaihi wasallam a lahira ba zai barka ba duk girman zulubinka duk girman abin da ka aikata Allah inda ka yi da annabin annabinka ne ka masa biyayya gurgurdan iko a duniya na'am ka girmama shi yadda Allah ke bukata wallahi ba zai barka wuta ba ga hadisin ya inganta ga wani abu mai sauki saboda annabin yana so ka shiga aljanna ibadallah lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa yana da matsayi mai girma wani matsayi ne da Allah ya zabe shi shi kadai yake da ita matsayi ne wanda Allah ya tanada masa shi kadai bayan Allah mu sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cetan baya shafar kowa sai wanda ya yawaita salati a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cetan ba kowa yake samu ba sai wanda yake yawaita salati a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaga ne wannan wata ran hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu kama yaqul idan kuka ji mai kiran sallah na Allahu akbar Allahu akbar 24 hours na'am karka gajiya faqulu misla ma yaqul faqulu kama yaqulul mu'adhdhin ku fada kamar yadda mai kiran sallah yake ambatawa in yace Allahu akbar ku ce Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah shi yasa iyaye da kakanni suka yi ta mutuwa suna shiga aljanna da kalmar shahada wai me dalilin saboda kai yanzu ana kiran sallan magani kake bata ma lokaci ake sai rage ma zancen da kake aikatawa kasuwarka zaka yi kana ji ana kiran manzon Allah ba damuwar ka bane ba ruwanka da shi kasuwancin ka ya dame ka bokan ka ya dame ka aikin ka ya dame ka baka da lokacin da zaka wallahi kakanni na da abin da suka yi manzon Allah abin da suka masa wallahi ya musu rana me suka yi manzon Allah kiran sallah ake da ga tsohuwa sai ta tsaya cak ba yi ba an yi aka sannan lokacin da wallahi suka ji manzon Allah kiran sallah sai ta tsaya cak tsohuwa ta tsaya sai an kare ta bi shi da salati da manzon Allah ta kara gaba hadisin da suka muka riska yanzu su ba su riske irin wannan ba saboda haka manzon Allah yake cewa idan mai kiran sallah yana kiran sallah ko ambata irin abin da yake ambatawa har idan kuka gama ina neman alfarma gaji ba manzon Allah yace ina neman alfarma me alfarmar da yake nema yace idan kuka gama ya kira sallah ku faɗi abin da yake faɗa sannan fas'aluni alwasilata kaji abin da manzon Allah yake nema ku roƙa wa Allah ku roƙa min a wurin Allah wasila me wasila manzon Allah ya fassara ta yace wani matsayi ne a aljanna wani matsayi ne Allah ya ware la yu'ta ko la tabtaki li abdin la tabtaki illa li abdin min ibadillah matsayin bai dace da kowa ba sai a wani bawa shi kadai a cikin bayin Allah a duk duniya mutum da aljan kai kanka ka san ni na sani kai ka sani babu wannan wallahi sai annabi babu wani a gaban manzon Allah a fadar Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam amma saboda kaskantar da kai tawazu kaskantar da kai irin manzon Allah wai sai ka cetu kai sai ka shiga aljanna sai yake cewa na'am wannan matsayin na mutum daya ne a duniya da lahira gaba daya wani bawa ne arju an akuna zalikal abd ina fata ina addu'a ne wai na zama wannan bawan kai ka san ni na sani kai ma ka sani ba mai wannan matsayi sai manzon Allah amma yana cewa wai ka masa addu'a ya samu wannan matsayi ka san me yasa wallahi wai dan ka shiga aljanna ne bari ka ji mai manzon Allah ce yace man sa'ala liyal wasilata duk wanda ya roƙa min wasila bayan an gama kiran sallah ka roƙa min matsayin nan na'am sai ka cewa wajabat lahu shafa'atun ceto na dole ne akan sa hatiman sai ka shiga aljanna ceto na dole ne akan ka wai saboda fa annabi wai ya yada yawan shiga masu shiga aljanna ummarsa ya kawo sauki a kiran sallah yace in kace Allah ka bawo manzon Allah wasila dole sai ka shiga aljanna dole ne amma na rantsa da Allah wanda ba su shiga ba suna da yawa Allah kamar na tsari sa ba mu bane saboda ba shi da lokacin da zai yi wa manzon Allah salati bayan kiran sallah annabi ya roka ko ka roƙa masa in duk duniya ba su roƙa annabi ba annabi shine mai matsayi me yasa ce ku yi saboda me saboda wai ka samu aljanna a arha a sauki dan ka zama al'ummar manzon Allah kai in banda manzon Allah waye zai yi sallah ne kwaya dai Allah ya ba shi lada 700 in banda manzon Allah waye zai ce Allahu Akbar Allah ya bashi harafin lada dadde dadde na duk harafin da ka aikata in banda manzon Allah waye zai wani annabi zai wannan gata annabi yana ne ma ya retire dan ya zama me al'umma ɗaya daga cikin al'ummar manzon Allah kai tsabar cetan da annabi zai bayan amma hakan ma kaddaraka ta lahira baka yi salati annabin ba baka yi shiga aljannar ma annabin ba zai barka ba yace asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda ba kai fada ba cewa yake cewa fa sawfa yu'tika rabbuka harme fatarda ya rasulullah da sannu Allah zai baka rika baka ya manzon Allah da sannu Allah zai baka fatarda sai ka aminta zuciyarka ta yadda me wannan ceto malamai suka ce in ka duba wato littafin Imam al-Qurtubi yake cewa idan annabi ya rika fitar da yan wuta yana ceto yana karba yana ceto yana fitarwa shedan sai ya daga kai yana tsammanin annabi zai fitar da shi wallahi shedan sai ya daga kai yana neman wai zai fita shine yanzu wannan bai cancanta kamar addu'a ba yanzu wannan bai cancanta kamar salati ba wannan bai cancanci cewar wannan kalmai da rayuwarka gaba ɗaya salatinsa ba wannan bai kasance ka girmama shi ba wannan bai kai a ce kana da lokaci a rana kamar salati kamar dubu ba wannan bai kasance cewar bacci ne zai raba ka da salatinsa ba wannan bai kasance kana tafiya salatinsa shine jantanka ba wannan bai kasance wanda la ilaha illallah aquli qouli hadha hudubar tana da yawa insha Allah za ta zama unwanin mu na hudubar da zamu jera ta kamar guda uku ko guda hudu akan falala da girma da matsayi da karama irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da ita. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.